matsayin da aka fafata a jiya a gasar European League na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni na farko gasar kasar kakarun nahiyar Turai, Sevilla ta lalata standard da kwallo 5 da nemi. Villarreal sun tashi can jiran su 2-2 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta can ta Rangers. Chelsea ta samu nasara akan Fok a gidan Fok da kwallo 1 mai ban haushi. Dynamon Kiev sun tashi 2-2 da Astana. Marcel kuwa ta sha kashi a hannun Frankfurt da kwallo 2-1. Rangers Lazio ta doki kungiyar kwallon kafa ta Apollon Limassol da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta doke Poltava da kwallo 4-2, sai kungiyar kwallon kafa ta Celtic wadda ta zo Krasnodar da kwallo 1 mai ban haushi. Dynamo Zagreb kuwa ta doke Fenerbahce da kwallo 4-1 a wasan da aka fafata kenan. Za mu leka tarayyar Nigeria, inda aka gudanar da zaben hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar Nigeria din, inda aka bayyana sunan Amadou Phoenix a mazaunin wanda ya lashe wannan zaɓe da gagarumin nasara, inda ya doke abokin karawarsa Aminu Mai Gari, tsohon shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Nigeria din, inda a wannan zaɓe da aka yi Amadou Phoenix ya samu nasara ne da kuri'a guda 34 a cikin 44 da aka jefa. Haka kuma mai biye masa shi ne Mai Gari, wanda ya samu kuri'u 8. Shi ko Gunjube ya samu kuri'u 2 ne, yayin da Chinedu ya samu kuri'a bai samu kuri'a ko ɗaya ba. An yi wannan zaɓe ne a gaban wakilan hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA da kuma na CAF na yankin Afirka a ranar Alhamis a can Katsina. Ga sunayen waɗanda suka samu nasarar zuwa wannan mataki wanda aka fafata, inda yanzu za su jagoranci hukumar tun daga shekara ta 2018 har zuwa 2022. Sun hada da Amadou Phoenix wanda shine shugaba, akwai sai Kunye wanda shine mataimakin shugaba na farko, sai Shehu Duka mataimakin shugaba na biyu. Sauran sun hada da Ibrahim Musa Gusau a matsayin memba, Ahmed Yusuf Prince a matsayin memba, sai Felix Ayense a matsayin memba, akwai Suleiman Yahaya Kwande wanda shi ma ya samu nasara a matsayin memba. Sauran sun hada da Baba Gana Kali a matsayin memba, akwai Sharif Rabiu Inuwa daga Kano shi ma memba, akwai Chido Ohokio Kenwa daga shi ma memba, akwai Aishatu Folade a matsayin memba. Muhammad Alkali shi ma ya samu nasarar lashe zaben a matsayin memba, sai Musa Aduhu daga Adamawa wanda ya zama memba. Ganiyu Maje Kundomi sai ma ya samu nasara a matsayin memba, akwai Emmanuel Eba a matsayin memba. Sauran kuwa wanda shi ne na cikon na 16 wanda shi wannan sakatare ne a wannan hukuma, Muhammad Tuzusi yana nan a matsayinsa na sakatare. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOE. Huta lafiya.